Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM, sai rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa, kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin abari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Wasu mutanen kasar Ireland da fada-fada na cocin Katolika suka yi lalata da su na kira ga Papa Roma Francis da ya dau kwararren matakai kan irin waɗannan fada-fadan lokacin da ya kai ziyara a kasar. Papa Roma zai fara ziyararsa yau Asabar, wacce za ta kasance ziyara ta farko ta Papa Roma a cikin shekaru 40 a wannan kasa ta Ireland. Tun bayan ziyarar Papa Roma John Paul ta shekara ta 1989, kasar ta Ireland ta rikide sosai zuwa mararban tafarkin addini, musamman ma bayan da tabargazar lalatar fada-fada ta fara bayyana a shekarar 2015 a kasar. Ziyarar Papa Roma Francis tana zuwa ne a daidai lokacin da makamanciyar tabargazar lalatar fada-fada ta faru a Amurka da Chile da Australia, wadda ta tuna ma 'yan kasar ta Ireland abin ashiya da fada-fada suka taba yi a kasar. Iyalan sanatan Amurka John McCain sun ce zai daina yin jinyar cutar kansar kwakwalwa. Jiya jama'a suka bayar da wannan sanarwar, inda suka ce McCain ya mai tsawon rai tun bayan da ya bayyana ma jama'a bara cewa yana da wannan cutar. McCain ya yi ta jinyar wannan gunyar cuta ta kansar kwakwalwa tun a watan Yulin shekara ta 2017, duk da yunkurin da ya yi har sau biyu na neman zama shugaban Amurka, wato a shekara ta 2008 ba tare da nasara ba. McCain ya kasance ɗaya daga cikin fitattun 'yan majalisar dattawan Amurka. McCain, wanda ɗan Republican ne, yakan haɗa kai da 'yan Democrat da ma 'yan jam'iyyarsa ta Republican kan abubuwan da suka haɗa da dumamar yanayi da sauye-sauyen tsarin shigi da fici da kuma batun ka'idar kuɗin kamfe. Wata 'yar ƙabilar Yazidi wacce ta fito daga yankin Sinjar na ƙasar Iraki mai suna Ashwak Haji Hami, wacce yayin da take tafiya a kasar Jamus take ci us da mutumin da ya taba mai da ita kwarkwararsa na tsawon shekaru ko watanni 6 a kasar ta Iraki, har yanzu tana cikin firgita tare kuma da neman adalci. Hami na da shekaru 15 lokacin da aka sace ta tare da wasu dangoginta da dama, ciki har da 'yan uwanta 5, yayin da 'yan kungiyar ISIS suka fantsama cikin yankin na Sinjar da kashe-kashe a shekara ta 2014, kamar yadda ta bayyana a hirar da ta yi da sashen harshen Kurdawa na muryar Amurka a kafar Skype. Yazidawa akalla 10,000 aka kashe ko aka sace lokacin wannan karan, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ashwak na ɗaya daga cikin mata da yara sama da 6,400 da aka maida su bayi a maimakon kashewa. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump ta rage fiye da dala miliyan 200 daga cikin kuɗaɗen tallafin da ƙasar ke baiwa Falasɗinawa. Jami'an gwamnatin Amurka jiya jama'a sun bayyana cewa an yanke wannan shawarar ce bayan da aka yi nazarin abubuwan da ake yi da irin waɗannan kuɗaɗen a yankin kogin Jordan da kuma wato yamma da kogin Jordan da kuma Gaza, don tabbatar da cewa ana amfani da kuɗin ne kan abubuwan da ba su saba ma muradu da kuma ƙa'idojin Amurka da kuma Amurkawa masu biyan harajin da ake amfani da shi ba. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce yanzu za a karkatar da kuɗin da ya rage zuwa ga wasu ayyuka masu fa'ida a wasu sassan duniya. Kotun kundin tsarin mulkin kasar Zimbabwe ta yi watsi da karar da aka kai ta bukatar soki sakamakon zaben shugaban kasa na ranar 30 ga watan Yuli. Wannan hukunci na ji jama'a ya zama sharar fage ga rantsar da shugaba Emmerson Mnangagwa cikin sa'o'i 48 bisa ga tanajin kundin tsarin mulkin Zimbabwe. Alkalin alkale Luke Malaba ya dau tsawon kusan sa'a guda yana karanta abinda yace hukunci ne na jam'i wanda yayi watsi da zarge-zargen yan adawa na neman na cewa an tafka magudi inda hukuncin ya tabbatar da Mnangagwa a matsayin wanda ya ci zaben.
Duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a ran birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani
ba a cin ya toran jiwa wa da ranta to sai dai kallo sarkin kalan bo mai alfarma sarkin zari yana nan shi ma sarkin matalmi mai dumin daraja sarakuna iya yan kowa ba a cin ya toran
Dawla barka da dawowa
To Alhaji Usman barka
kai. Mun yi mission ɗinki kwana biyu ta Turawa.
Gaskiya kam. To
kasance. Na san ma sauraro ma suna ta cige ki ai.
To ya za a yi harkar lafiya jiki da jini. Dai gode Allah dai amin Allah ya kawo komai cikin sauki kuma an samu lafiya.
To alhamdulillah Allah ubangiji ya kare mu da lafiya.
To amin.
Duk wanda ma ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya. Ni ma kin san mamana tana can ba lafiya.
Haka ne ba ta.
Amma dai tana samun sauki.
Amma an sallame ta
kuma. An sallame ta.
To Allah ya kara mata lafiya.
Amin amin daula.
Ya kara mana lafiya.
Allah ba duk wasu marasa lafiya lafiya. Muna da yau labari bayan mun yi gaishe-gaishe amma labarin da zamu na marigayi ne Kofi Annan. Yawa saboda haka na san za a kasa kunne saboda mun dan zakulo mu zuwa ne ne shi.
Mutane su dan
wasu dan karu duk da yake za su so a ji tunda an jijjire amma za a so nan ma a ji shi.
Kare tunda gwarzo ne da ya taka rawa
sosai sosai.
Duniya baki daya ma za mu ce ba Afirka ba.
Haka to kafin ki fara gaishe-gaishe shan barin dan mika ta'aziya ta'aziyar da zan mika shine zuwa ga wani ma'aikacin Liberty Umar Abubakar Malali wanda Allah yayi wa mahaifiyarsa rasuwa wanda kuma sunan mahaifiyarta sa Malama Amina Abdullahi ta rasu ne bayan ta je ganin gida.
Allahu akbar.
Eh Allah ba ta ladan zuwanci kuma karbe ta.
Amin. Allah ya kyauta ta.
Sai kuma Umar Malali muna maka ta'aziya da fatan Allah ya ba ku hakurin wannan rashi. Ma'aikaci ne shi Liberty Radio da Talabijin.
Oh, madalla. Ina jarida ne to muna maka ta'aziya gaba ɗaya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Haka yake. Za mu saki lallabawa amma ke zan bari yanzu ke lallaba din. Yau ba mu dauko sakonnin Facebook ba wato na majalisa abar ya huce saboda kwana biyu gun ta karanto su bari mu dan shiga sakonnin da aka aika ta email.
Ta email.
Saboda haka bismillah in kin shirya.
To haka ne Usman bari mu shiga shafukan mu na email din domin karanto sakonnin mutane da mika gaishe-gaishe. To sako mu na farko a yau na email na gaisuwan fatan alheri a bari ya huce cewa salam fatan alheri ga masu gabatar da shirin a bari ya huce Usman Ahmad Kabara da Hajiya Daula Salim. Sunana Yahaya Donno Azare gaisuwa ta zuwa ga Abdulkadir Aliyu Mina da Nasiru Aliyu Bukuyin da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da Dahiru Mai Shago Hanafari da Shehu Adamu Rijau da fatan suna cikin koshin lafiya. Sai sako na gaba cewa ina yi wa masu gabatar da wannan shiri na a bari ya huce fatan alkhairi. Sannan ina so ku isar mana sakon gaisuwa ta na a bari ya huce zuwa ga matata Yakuji Ahmad Abacha Macina da baban gida Mai Shago Kagumsuwa da Abubakar Sabiu Sabuwa da Abbas A Sale Macina da Abubakar Kawu Girgin da Lawal Sani na Kawu Daura da Mallam Yahaya Limamin Garin Taganama da Amini na Alhaji Waziri Macina da Bukar Najigili Mai Safarar Dabbobi Macina. Nagode daga mai sauraron ku Ahmad Abacha Macina jihar Yobe. To madalla Mallam Ahmad muna fatan kai ma ka tashi cikin koshin lafiya.
To amin amin.
To sai sako na hannuna na ƙarshe a yau ya fito ne daga Ali Nuhu. To wannan dai takwaran Ali Nuhu ne.
Eh na ga har da dogon email din.
Eh ga email din shi na alinuhu6954@gmail.com. Inda yake cewa salam malaman shirin a bari ya huce da fatan kuna lafiya. Sunana Ali direban BRC FM Azare gaisuwa ga Isuhun Dila Faki da Dahir Mai Shago Hanafari da Yahaya da No Azare da Shehu Adamu Rijau da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare. To madalla da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya. Usman Gareka.
To daula sakon farko da ke hannu ni ma dai din na sakon emails din ne Gali Sarajo Faki yace fatan alheri ga Oga Kabara da Anti Daula gaisuwar a bari ya huce zuwa ga mai girma Hakimin Faki Alhaji Jafaru Aliyu sai kuma jakadan Faki Alhaji Abdullahi Dan Kadi Faki sai kuma Shehu Adamu Rijau sai Honorable Alhaji Jafaru Yusuf Nadabo Faki sai Malam Siraju na Alhaji Yado ko Yado Allah ya sani faɗa daidai a Faki din sai kuma Malam Tukur na Alhaji Yado din gai a Faki a Gege Lagos da fatan suna cikin koshin lafiya.
Amin, amin, madalla.
Sakon gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, yace yana mika sakon fatan alherin a bari ya huce zuwa ga kowa. Assalamu alaikum, zuwa ga filan a bari ya huce. Ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga mai girma sarkin gabas Katsina, Alhaji Umar B Isa Mani, sai Alhaji Ya'u Isa Mani, sai Alhaji Lawal Nuhu Mani, sai dan Malikin Mani, da sauran kuma gaisuwa a mika min ita zuwa ga masu gabatar da wannan shiri mai farin jini na abari ya huce, da ma daukacin ma'aikatan VOA Hausa daga Nura Manjo Mani. To sai kuma sakon Isa Lawal Girgir, yace daga mai sauraron ku a kullun ranar Asabar. To mun gode. Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yoba, Najeriya, yace yana miko sakon gaisuwar fatan alheri. To daga karshe sai in mika sakon gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Iliya mai shayi garin Daura, Nasiru mai gangariyan wankin hula Dambam, sai sakatare Inuwa Gwate Gumau, sai kuma magaji Alasaka tashan Magariya Kumo, sai matan gidan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, wato Jamila da Fati. Sakon ya fito ne daga Bala Muhammad Dambam. To yanzu Daula, sai mu dan shakata mu dawo ko?
To
kake ra da yawa fa kin san
shine wanda aka ma aiki.
Yawa, kin gama kwari.
Sarkin lallau, ga tambara yau mun doka. Ne sarkin waka. Shuwa da ya kai shega. Lafiya za ki ko wata ba ka yau sai ya koka. Sarkin musulmi na sakkoto mai ado mai makaman yaji. Sarkin musulmi na sakkoto mai ado mai makaman
kamar da muka ce fa za mu tattauna akan maganar
za mu dan bada takaitaccen tarihin waye Kofi Annan.
Kofi Annan
to Kofi Annan dai shine wanda ya rike sakataren majalisar dinkin duniya na bakwai a duniya
wato magatakaddarsu
kuma sannan ya zamanto shine na farko gaba daya a Afrika da ya taba rike wannan
mukami.
Ya rike wannan mukami ne daga watan Janairu na shekara 1997 sannan kuma ya sauka a watan Disamba na shekara ta 2006 ya kuma karbi lambar yabo ta zaman lafiya a duniya wanda aka fi sani a turanci da Nobel Peace Prize.
Ya karbi ta na gauraren 2001 ko
haka ne har ila yau kuma wannan gwarzan ya kafa kungiyar shi mai zaman kanta Kofi Annan Foundation. Shine kuma ya kasance shugaban kungiyar dattijai ta duniya wanda kungiyar nan marigayi na Nelson Mandela ne ya
the elders
wanda ake kira the elders haka ne kam Malam Usman to kaga wannan mutum yana da matukar muhimmanci a rayuwar
Afrika da al'umma
da komai ya kamata ayi koyi da shi a gaban mu to gare ka barka
shi ba to shi dai Kofi Annan an haife shi a ranar 8 ga watan Afrilun shekarar 1938 ne a Kumasi ta kasar Ghana kenan sannan a lokacin ba kuma sai ake cewa ba san da aka haife shi ana kiran wurin British Gold Coast haka ake kiran wurin to amma daga baya ne aka maida wurin sunan wurin Kumasi
to kila daga baya kenan aka bata kaman state haka
saboda kaman al'ummar wurin da yanayin yare da waye saboda haka sai zama jihar sunan ta kenan British Gold Coast na lokacin ana mulkin
mallaka
yawa to sannan kuma yayi karatun sa a Macalester College ne inda ya karanta economics wato fannin talan arziki sannan kuma bayan ya gama ne ya wuce Graduate Institute ta Geneva ya karanta wato harkar management wato irin kaman aikin yawa aikin kaman tafiyar da ma'aikata aikin office da sauransu to daga nan kuma ya fara aiki da majalisar dinkin duniya ne tun a 1962 wanda yana daga cikin abin da yake jan hankalin mutane a duniya kasancewar ya faro aikin nan tun daga karashin jaba turi tun daga kwarzani
daga farko
tun farko har sai da ya kai matsayin sakataren jarabin na makarshi da fara wannan aikin amma ya fara ne daga bangaren lafiya na World Health Organization a United Nations
haba
kuma da bangaren hukumar lafiya ta duniya yau wato a officin su dake Geneva a Switzerland kenan ko to ya kuma bayan wannan kuma yayi aiki a matakai daban-daban a hedkwata na majalisar dinkin duniya matsayi daban-daban office daban-daban da sauransu sannan yayi aiki har zuwa lokacin da ya kai matsayin under secretary general kamar a ce mataimakin musamman ko jakadan musamman ko mataimakin musamman na majalisar sakataren majalisar dinkin duniya yawa a gaba da magana peacekeeping wato zama irin harkar wanzar da zaman lafiya yawa kamar ana yaki a kasa a ce za a yi zaman lafiya a tura a ce a kwantar da tarzoma da sauransu daga 1992 a watan Maris wato sai kuma ya bar wannan mukami na under secretary tun a 13 ga watan December 1996 ne a wato hukumar tsaro ko in ci cibiyar tsaro ta majalisar dinkin duniya suka bashi ya zama shine kaman secretary general na majalisar dinkin duniya amma ba a tabbatar masa da wannan mukamin ba sai wanda irin da aka yi taro irin akwai abin da suke cewa general assembly irin a tare gaba daya yawwato anan ne aka tabbatar masa
gaba ɗaya din shugabannin ƙasa suna zuwa
yawwa to shine aka tabbatar masa a matsayin kin san kamar in suka taru a wannan zabe suke wannan kamar an nada ka ne an
dauko sunan ka
yawwa yawwa so a ce gashi to sai kuma a zo a ce to ai an zabe ka ta zama yawwa ya dai suka bakin san kamar yadda muka ce ya sauka ne a shekarar 2006 sannan wanda ya karbe shi shine Ban Ki-moon wanda ya karba a wata daga watan Janairun shekarar 2007 to akwai irin wannan abubuwa da yawa dai Kofi Annan yayi wanda kadan daga ciki ya hada da irin maganan wannan kungiyar da kika ce ya kafa
mai zaman kanta
yawa a duniya da sauransu akwai abubuwa rikice-rikice da yawa irin Global Compact irin kamar irin zaki ga akwai rikice-rikice na duniya da aka wakilta shi ya je ya shiga tsakani bangaren Larabawa ne bangaren ci gaban duniya ne duk irin wannan abubuwa to kin dai ji ko ince mun ji kadan daga cikin wane ne
Allah ya karba ran shi a ranar 18 ga watan Agustan shekara ta 2018 inda ya mutu yana da shekara 80 a duniya bayan wani dan gajeren rashin lafiya da yayi
eh to sai mu ci Allah ya kyauta karshen mu kuma ya gafarta mana duk gaba ɗaya mun same shi
to amin amin to mallam Usman ya akwai labarin ban dariya ne ka san ni ban da karfi ba a ce in yi doguwar
dariya ka dan za a baki Zaidu Balani ya kofa sabo ya kuma wani dan gunkin labari dan guntu ne yace ga labarin dan Fulani da Kotu dan Fulani ana zargin ka da satar awaki guda biyar
to fa
dan Fulani ne numfasa yace ƙarya suke mini hudu na sata ɗayan uwar shebi da yana ci guda
hudu wanda kan biyar sun bace
eh amma hudu ya sata
amma hudu ya sata
na biyar din da ake magana wai uwar shebi
to ina uwar
ya dauke uwar ne
san
ai ce kin gane dan akuyar to ai ya ga dauke uwar shi ba dole ya ji su ba to shine sai suka zama biyar ya ci riba kenan amma shi
hudu ya sata amma shi ne tsakanin shi da Allah hudu ya sata sai sai biyar din da
Allah ya ba
to jama'a duka nan muka kawo karshen wannan shirin na wannan makon sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shiri mai kayatarwa
haka yake yanzu kan amadajin
ni Daula Salim
Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa
mu huta lafiya
da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hanki za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
avec la meilleure musique et les infos de